ce ina son ki amma wadan suna shaka goji suke kalmar sai ta fi kyau cikin waka ni na kalle ki sai in ji ya sakan sarka ya zan na same ki shi zuciya take saka dan Allah